véget ért a nyár, szívem még mindig csak rád vár. Gyere, bújj közel hozzám, érezzem ajkai csókját.
Sikai kapcsai. I wonder.
Bum 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 bum
the kind
bum bum
bum
bum bum bum
that could win.
There's a place to live, a place to breathe in peace. You're a part of motivation, sets us free. Can't you see it's true? Change your world, we gotta change your world. We can see this through. Change your world, I'll help change your world. Reach for something new. Change your world, we gotta change your world. What we gotta do? Change your world, I'll help change your world and you. Bum 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 bum.
Da 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 da
JJ. 지금까지 FM